jihar kake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata 8 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu ababen hawa a birnin tarayya Abuja na fuskantar matsalar karancin man fetur. Lamarin da ya haddasa dogayen layukan sayan mai a gidajen mai. To ko me mazauna birnin ke cewa game da batun?
Duk shirye wannan abin ake duk lokacin da gwamnati ke so ta karin kudin man fetur tun daga karshen gwamnatin soja a Najeriya. Sai a shirye hikima, sai a janye mai, sai mutane su fara wahala gana layi, sai a ce to gara ma a ƙara kudin a zo a je. Tun da ake ƙarawar ba a taɓa samun makomar da ake bukata ba.
Nasura Ashir Sharif kenan shugaban gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ce jami'an tsaro sun kashe ɗaruruwan 'yan bindiga a shekarar da ta gabata, amma akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙara taimakawa jami'an tsaron da kayan aiki. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Bayan wata sabuwar ganawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya je birnin Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata, a daidai lokacin da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakar Ukraine da Russia. Macron ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa a tattaunawarsa da Putin ya kai ga manufarsa ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya kafa sakon Twitter a jiya Litinin cewa ƙasarsa na neman mafita ta hanyar diplomasiya, amma ba za ta lamunta ba idan tura ta kai ga bango. Ya ce Ukraine ba za ta yi wani rangwami ba inda akan ƴancin cin gashin kanta ko kuma batun tsare mutuncinta ne. Ba za ta shiga tattaunawa da gwamnatin Russia kai tsaye a lardunan Donetsk da Luhansk da ke gabashin ƙasar ba. Kanan mutanen Ukraine kaɗai ne ke da hurumin zaben manufofinsu na ƙasar waje. Bayan ganawa da Macron a jiya Litinin, Putin ya ce Russia za ta iya bakin kokarinta a samu fahimtar juna a wannan rikici da kasashen yamma akan Ukraine. Kanan yana mai cewa a ɓangarenmu za mu tabbatar da sasantawa da ta dace da buƙatun kowa. Ya ce babu wanda zai yi nasara idan yaƙi ya tashi a nahiyar Turai. A yau Talata ake fara tattaunawa akan farfaɗo da yarjejeniyar shirin nukuliyar Iran a birnin Vienna, bayan Washington da Tehran sun nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da daɗewa ba. Tattaunawar da ake yi tsakanin ƙasar Burtaniya da China da Faransa da Jamus da Iran da kuma Amurka mai halartar tattaunawar a ƙaiƙaice an dakatar da ita ne a watan da ya gabata. Komawa kan teburin tattaunawar na zuwa ne bayan da ɓangarorin a cikin 'yan makonnin nan suka nuna ci gaba a yunkurin farfaɗo da yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 wadda ta kamata ta dakatar da Iran kera makaman nukuliya, wata manufa da ta yi ta kin amincewa da ita. Ɓangarorin sun tattauna a Vienna a bara tare da Amurka wacce ke shiga tattaunawar ba kai tsaye ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rufe makarantu da ya kwashe kusan shekaru biyu a India zai shafi burin miliyoyin iyalai masu ƙaramin ƙarfi waɗanda suke fatan samun ingantaccen ilimi da zai fitar da 'ya'yansu daga ƙangi na talauci, a cewar masana. Rufe makarantu a India shi ne mafi daɗewa da duk wata ƙasa baicin ƙasar Uganda a lokacin annobar COVID-19, a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya, inda aka rufe makarantu tsawon makonni 82 ya zuwa ƙarshen watan Oktoban bara. Tun lokacin ne kuma ake buɗe makarantun a lokaci-lokaci. Duba da ɗalibai miliyan 250 da suke zuwa makarantu miliyan 1,500. India ita ce mai yawan ɗalibai 'yan makaranta na biyu a duniya, amma ɗaukar karatu ta yanar gizo yana da tsananin wahala ga jama'a masu ƙaramin ƙarfi, musamman ga 'yan mata, saboda rashin wayoyin hannu na zamani da kuma rashin intanet a yankunan karkara da dama. Yayin da aka fara buɗe makarantu, masana koyarwa sun ce shawo kan matsalar rashin samun karatu na tsawon shekaru biyu zai zama babban ƙalubale. Yanayi na fari ya jefa mutane da aka kiyasta sun kai miliyan 13 a cikin tsananin yunwa a yankin Kuriya Afirka, a cewar hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya. kasashen da ke yankin ciki har da Somalia da Habasha da kuma Kenya suna fuskantar fari mafi muni da ba taɓa ganin irinsa ba tun cikin shekarar 1981 a cewar hukumar a yau Talata tana mai kira ga taimakon gaggawa ga babban aikin jin kai. Yanayi na farin yana shafan makiyaya da manoma a fadin kudanci da kudu maso gabashin Habasha da kudu maso gabashi da arewacin Kenya da kuma kudu maso tsakiyar Somalia. Rashin samun abinci mai gina jiki ya yi muni a yankin. Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana bukatar dala miliyan 327 domin ba da agajin gaggawa ga mutane miliyan 4,500 nan da watanni 6 kana a taimakawa unguwanni domin su jure wa sauyin yanayi. Yawancin hasashe da aka yi akan ruwan sama da za a samu kasa da matsakaicin ma'auni na barazanar dagula yanayi a cikin watanni masu zuwa a cewar hukumar abinci ta duniya. Wasu kuma sun bayyana damuwa akan yankin mai fama da tashin hankali zai iya fuskantar ƙarin tashin hankali lokaci-lokaci. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tashi da yammacin jiya Litinin zuwa ƙasar Australia, inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce zai halarci taron ministocin wata ƙawancin ƙasashe hudu ta Quad domin inganta yin aiki tare a fannin tsaron teku, yayin da ake kuma ƙoƙarin kaucewa tashin hankali da tilastawa a yankin Indo-Pacific. Quad wata ƙawancin aikin tsaro ne tsakanin Australia da India da Japan da kuma Amurka. Ziyarar ta Blinken zuwa Australia ita ce tafiyarsa ta farko a kasar bayan kyautata wata yarjejeniyar tsaro tsakanin kasashe uku da ake kira AUKUS da ta hada da Australia da Burtaniya da kuma Amurka, wadda aka sanar a Satumban bara. Yarjejeniyar ta hada da ginawa Australia jirgin yaki na karkashin ruwa, wadda ba ta cikin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu a duniya, a wani yunkurin dakile fada da ayyukan sojan China a fadin Indo-Pacific. Sakataren Blinken zai gana da Prime Minister Australia Scott Morrison da Ministan Harkokin Wajen Kasar Maris Payne da Ministan Harkokin Wajen Japan Yahashi Yoshimasa da Ministan Harkokin Wajen India Subramanyam Jaishankar da wasu manyan jami'ai domin tattauna batutuwa da dama da muhimman batutuwa da suka shafi duniya, a cewar wata sanarwa da Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka ta fitar a ranar Juma'a.
Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotanninmu. Duk da tabbacin da kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya bayar a game da wadataccen mai a kasar, mazauna garin Abuja da kewaye na fuskantar matsalar karancin man fetur, yayin da ake ganin dogayen layukan ababen hawa a gidajen mai da kuma yawaitar 'yan bumburutu a tsakiyar birnin na tarayya. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana da wannan rahoton.
Nan ɗaya daga cikin gidajen mai na Erona kenan da ke Area 3 a Abuja ya cika makil da layin ababen hawa da ke jira su samu mai. Wahalar samun mai da ake fuskanta a 'yan kwanakin nan a Abuja da kewaye na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya bayar da tabbaci a game da samun wadataccen mai a kasar. Mazauna garin Abuja da kewaye sun fuskanci wahalar samun mai, musamman ma daga ƙarshen makon jiya zuwa yau, duk da cewa wasu sun bayyana samun sauki idan aka yi la'akari da irin dogon layi na masu neman mai da ya bayyana a yawancin gidajen mai a birnin. Isaya wani matukin taxi ne da na tarar yayi tagumi yana bin layi don ya sha mai.
To maganan man ne dai gashi yana da ba mu wahala. Muje nan sai ga mu samu ba. Wata rana kuma wasu za su fara sayarwa kuma ta jira sai su kule ce ba mai a kayar. Jiya na dan kusan gari waye san da na samu mai. Shekaran jiya kuma na 2 days ban yake ba ma saboda karin shi mai. Amma yau dai sai godiya ga Allah da kiyar na samu gashi tun da safi sai yanzu idan kusan karfin nawa yanzu ga na samu mai. So yanzu dai na dama gaskiya nan din ne muka zo asalin sauraren mu muna da samu mai.
To sai dai a yau abin da sauki idan aka kwatanta da 'yan kwanaki da suka gabata, kamar yanda Yusuf Anda ya bayyana min.
Yau dai gaskiya da sauki akan inda muke samu, dan na zauna da wuce minti 5 bai yanzu aka zuwa 10 kuma na shigo gidan mai Erano dan sha mai a Area 3.
In ka kwatanta da kamar yadda kace yau abin ya zo da sauki, kwanakin da suka dinga
kwanakin baya kaman sha har wayansu ma sun yi parking moto, kamar ni ma bana iyawa moto na yi parking a gida. gida a kwanakin baya gaskiya a wancan sati especially ma kaman jiya abin ya yi tsanani da yawa to yau dai mun da same shi da
sauki me kike gani ya haifar da haka
ba mu dai san dalili ba amma mu muna daura wannan laifin akan laifin gwamnatin Najeriya ne din ba laifin su masu sayar da mai din da yan kasuwa bai da ba su sayar da rasu samu su sayar amma mu muna daura laifin nan da laifin gwamnati ne in gwamnati suna so su yi aiki tsakanin su da Allah su taimaki talaka bayan Allah su sun sanya da su yi
to ko me ya haifar da karancin mai daya daga cikin manajojin gidan mai na Air Reno wanda ya bukaci a saka ya sunan shi ya bayyana cewa
wannan matsala yanzu sai dai Allah ne kawai kuma muna kokile soka ba sara su we are consign and as well as for in our petrol station ma and the queue is in orderly ba wani hainiya haka
wasu suna ganin kamar wannan hukuncin da gwamnati ta dauka na cewa ta dage wannan tallafi shi yasa ku kuma a bangaren ku kuke so ku bada ku sa manya zaman to yayi wuya dan saboda mutane su ya kara farashi
sai mu ne yake faro ba so far so good insha Allah daga yau queue ana soka kiran kana ba iri na jiya akwai matsala mai akwai mutane suna hainiya sun yi kokile su samu mai but yo ta subside compared to yesterday mai ya shigo gare jiya
a cewar Nastura Asha Sharif dake zama shugaban gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya wannan wata dabara ne na gwamnati
duk shirye wannan abin ake duk lokacin da gwamnati take so ta karin kudin man fetur tun daga karshen gwamnatin soja a Najeriya sai a shirye hikima sai a janye mai sai mutane su fara wahala ga ana layi sai a ce to gara ma a kara kudin a zo a tunda ake karawar ba a taba samun makomar da ake bukata ba so da ka wannan dabara da suke tsohuwar dabara ce ba za ta yi aiki ba yanzu ka ba su kwana biyar za ka ga kuma ya komo inda yake domin ai ba mu kade muke amfani da man fetur din ba su ma duk mahukuntan suna amfani da shi su ma da su duk za a sha wahala
to sai dai cikin sanarwar da wata kafar yaɗa lamura ta incident alert system ya fitar da ke yawo a kafafen sada zumunta a yanar gizo ya nuni da cewa wasu faifan bidiyo da suka yi ta yawo tun a makon jiya ya bayyana zargin da ake wa kamfanin NNPC na shigo da sama da litar mai miliyan 100 da ke dauke da sinadarin sulfur masu tarin yawa wanda hakan ya yi sanadiyar lalacewa ababen hawa waɗanda suka sha man kuma wannan lamari ya haifar da karancin mai da kasar ke fama da shi sakamakon shawarwarin da aka yi ta baiwa ƴan kasuwa wajen dakatar da siyar da man har sai an tantance idan za a iya tunawa a kwanakin karshen watan Janairu ne gwamnatin Najeriya ta sanar da jingine da batun janye tallafin man fetur a kasar Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim A makon da ya gabata ne aka mika wa gwamnatin jihar Kaduna rahoton tsaro na jihar na shekarar 2021 wanda ya nuna cewa ƴan bandaga sun kashe mutane sama da 1000 sai dai gwamnatin jihar ita ma ta ce ta samu nasarar kashe ƴan bandaga akalla 308 amma duk da haka akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙara taimakawa jami'an tsaro da kayan aiki Isa Lawal Ikara wakilin muryar Amurka ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Rahoton ma'aikatar tsaro a jihar Kaduna dai ya nuna da cewa sama da mutane 1000 ƴan bindiga suka kashe a bara sai dai kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Alwan ya ce jami'an tsaro ma sun yi galaba akan ƴan bindigan da suka halaka su da dama
wannan abin bai mana dadi ba amma kamar yadda aka sani matsalar tsaro matsala ce ta duniya ma baki daya idan aka yi la'akari da rayuka wanda aka rasa a shekara ta 2021 mun rasa rayuka 1192 sannan kuma an yi garkuwa da mutum 3348 akwai kuma dabbobi da gonaki wadda aka lalata to wani abu kuma wanda ya bamu kwarin gwiwa shine su ma jami'an tsaro sun samu gallaba akan wayannan ƴan fashin daji har suka halaka ƴan fashin daji guda 308 wannan ya nuna jami'an tsaro da gwamnati a wannan aikin da ake yi ana samun nasara duk da kalubale wadda muke fuskanta
gwamna Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i na jihar Kaduna ya ce akwai damuwa matuƙa ganin yadda ake halaka rayukan al'umma a jihar sai dai kuma ya ce su ma al'umma suna da gudunmuwar da za su bayar
abu ne wanda yake damun mu kware shi yasa muka kira ga gwamnatin tarayya a ƙara taimaka ma sojojinmu da 'yan sandanmu da sauran jami'an tsaro da kayan aiki jiragen sama da sauran kayan aiki wanda zai taimaka musu domin su gama da wayannan ta'addan kuma muna kira ga al'umma a ci gaba da dai duba mutane masu ba yan ta'addan nan information wato informants masu kira su ce wannan ya sai da masara a zuwa ai garkuwa da shi da sauransu wayannan mutane suna tare da mu kuma yadda ake gane su za ka ga mutum baya aikin fari balle na baki amma kullun yana kashe kudi duk wanda aka ga haka a kira mu a gaya mana
shi kuwa masani kan harkokin tsaro Manjoy Hayashin kuma ritaya na ganin wasu manyan matakai biyu ne za su magance matsalar tsaro a arewa
akwai bukatar a ce akwai hadaka wanda yake za a samu hadin kan da za a gudanar da aiki na bai daya tsakanin rundunar sojan Najeriya da hukumomin yan sanda da ke kula da yankin jihar Plateau Kaduna Sokoto da Zamfara da sauransu maimakon kowane shugaban rundunar soja da ke nan da ake cewa GOC yana yin gaban kansa ne shi kadai in ya tara can abinda zai kora sai su fada ka tsaka ko su fada wa nuri amma rashin wannan synergy din rashin wannan hadin kan dole ba zai sa a ga nasaran abinda suke yi ba bugu da kari kuma akwai bukatar a ƙara yawan jami'an tsaro karfin su ya kai karfi ta yanda duk abinda suka tunkara ba za a rika samun gibi a ce sai an je wani wuri an karo daga nan an karo daga nan kafin a samu wanda za su fuskanci wannan mutane ba
duk da yawan nana ta shawarar dirawa yan bindigan dake jawayin arewa maso yamma a lokaci guda da masu ruwa tsaki ke yi dai har yanzu akwai matsala a wasu yankuna saboda ko a makon nan ma sai da wata jarida ta ruwaito cewa yan bindigan da jami'an tsaro suka tasa a gaba daga jihar Niger suna ta gangarowa zuwa wasu yankunan jihar Kaduna abinda kuma shike ƙara fargaba a zakatan al'ummar dake waɗannan yankuna da ake ayyanawa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to madalla a gaida Isa Lawal Ikara har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga rahoton mu na musamman
A yayin da matsalar rashin tsaro ke ƙara ta'azzara a jihar Niger Najeriya al'ummomi daban-daban da ma kungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da ba da gudunmuwa da suke ganin za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankin arewacin Najeriya baki daya ko baya ga masu aikin sa kai da ke taimakawa jami'an tsaro wajen ganin an samu nasarar fatattakar yan bindiga da suka addabi sassa da dama na jihar Niger A yanzu haka su ma kungiyoyin addinai sun dukufa wajen gudanar da addu'o'i na musamman tare da sauke alkur'ani mai girma da nufin Allah ya maido da cikakkiyar zaman lafiya a wannan yanki taron addu'o'in dai ya hada kan bangarori daban-daban na kungiyoyin addinin musulunci Dr. Abubakar Hassan Kawu Jami'i ne na kungiyar hafizan Al-Qur'ani a matakin ƙasa a Najeriya. Ya ce Al-Qur'ani ya hada kan ilahirin kungiyoyin.
Qur'ani bai bar kowa ba. Qur'ani kuma inda aka ce Qur'ani kome ya tsaya sai Qur'ani. Sannan kuma Qur'ani na kowa ne. Musulmi da zaran ya ce bai yarda da Qur'ani ba shikenan ya fita daga kuruminsa na musulunci ya koma wani abu daban to Qur'ani ne ke hadda kan kowa watasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to wannan abin da ya hada wato jam'iyyu daban-daban kenan in aka ce wannan na karatun Qur'ani ba izala ba tarika ba wani kungiya kuma muke da su babu kuma a Qur'ani ake faji shike hada kan kowa kuma indai aka ce Qur'ani shine tarikan kowa kuma in aka ce Qur'ani ya ce Allah ya ce kenan shikenan Allah muke bautawa da shi kuma muke neman taimako
shi ma dai Dr. Jibril Abdullahi shine mataimakin shugaban malaman izala a jihar Niger ya ce kowane musulmi akwai gudunmuwar da ya kamata ya bayar domin samun nasarar da ake bukata
eto ai eh aka zo aka ce aka kira aka ce musulmi kaga kowa daga cikin su musulmi ne kuma wannan yana kara kusanto da al'umma bisa ga nisan da suka yi domin idan ana haduwa yau da kullun to nisan ta sai ta kara ragewa ai da da ba wannan to sai ka shekara biyar baka ga wani malamin ba kuma kuna ma da dangantaka da shi ta ba da aka samu wannan kuma al'umma iri daban-daban aka hadu, to kaga wannan alhamdulillah muna fatan yana ƙara rage nisan ƙungiyoyin musulunci wanda ke tsakani a da. Taro ne dai na a karanta Alƙur'ani a yi tawassuli da shi a roƙe Allah bisa ga damuwar da mutanen Najeriya suke ciki. Ba Naija kawai ba, duk Najeriya ko kuma Afirka.
Ambasada Musa Adamu Hadeja shine shugaban ƙungiyar hafizan Alƙur'ani a jihar Naija mai barin gado. Ya ce fatar su ita ce Allah ya kawo sauƙin wannan tashin hankali.
Abinda muke sa ran samu mun samu, domin duk wanda yayi kusa da Allah ya samu abin da yake so. Saboda muna neman tsari, Allah ya kiyaye mu wannan fitina da muke ciki a Najeriya. Allah, da yunwa da ake ciki, da kashe-kashen da ake ciki, da abubuwan da suke mana yawa a ƙasa aka rasa gano kansu. Muna neman tsari a wannan addu'a da muke, Allah ya tsare mu. Allah ya kawo mana saukin abu. Ya kamata ita gwamnati mu taimaka, don wani abun ba sai ta ce ayi ba. Tunda in musiba ta zo, mu muka fi ta jin musiba. Don haka mu rinka yin addu'a, ita kuma ta goya mana baya akan ƙarfafa mu a wannan addu'a da muke yi. Abun kuma wanda duk ba su fahimci haka ba, a fahimtar da su a rinka yi domin zaman lafiya a ƙasa.
Taron addu'o'in dai ya taɓu matsalan nan ta yara almajirai masu bara. Sabon shugaban kungiyar ambasada Abubakar Sadiq mai turari ya ce suna fatar ƙara samun haɗin kan gwamnati akan wannan matsala ta almajiran.
Ba almajirai na Alƙur'ani kawai suke bara ba, akwai mutanen gari, akwai yara daban-daban waɗanda suna shiga wannan riga ta almajiranci suna bara. To saboda kada mu fada cikin wannan koman, sai gwamnati ta mana magana ta ce ku kiyaye, za mu fara kame duk abin da za a yi. In Allah ya sa cikin kaddara an kama wasu daga cikin almajiranmu, kaddara fada kansu, sun ba mu dama mu je wurinsu musamman.
Cema dai Sani Abrahaman Indaje ga abin da yake cewa akan lamarin almajiran.
Lallai wannan abu wanda yake ba mu da wani kalubale da ake yawan magana a kansa irin wannan. Ainihin wato magana ne guda ɗaya zuwa biyu ko abin da ya gaba da haka. Na farko akwai almajirai, akwai mabarata. Mabaratan nan zaka ga almajirai ratata suna yawa kan titi. Ni a matsayina na yi sakataren tsanga shekara uku kafin zuwa wannan guri na yau. In an kawo mun almajirai muka yi bincike da sunan almajirai, sai mu je mu samu iyayensu. Ina da evidence a aji, suna da yawa, kashi goma, kashi bakwai dai zuwa shida za ka samu ba ma almajiran ba ne. Amma tunda suna yawa kan titi suna bara, in an zo ɗauka kamar ku yan jarida ba ku san za ku fara rayu ba, maganar gaskiya sai ga duk kun ɗauka a matsayin mabarata. To in an zo an samu komuni mai kan tantance wannan, sannan za ka ga almajirai masu bi masu ƙosai ga mutum 40 riƙaƙƙu wanda ya kawo su neman na kansu, sai ka samu mai ƙosai ƙwaya ɗaya duk ba in dawo bane. Mu ainihin tsarinmu shine mutum ya je karatun Alƙur'ani, ya haddace shi a gida, ya je gidan ɗaki ya abinda zai da sauransu da ɗayan sana'arsa gwargwado ran da ba karatu ya dawo.
Farfesa Muhammad Nasiru mai turari ya halarci wannan taro kuma ya gabatar da jawabi. Ya ce taron yana da matukar tasiri.
Taro ka alhamdulillah taro ne mai albarka, taro ne na neman gudunmuwan Ubangiji. Saboda haka duk wanda ya san halin da kasar nan take ciki na sha'anin rashin tsaro da sauran al'amura na rayuwa, to ya kusan cewa taro irin wannan yana da muhimmanci. Saboda duk wani damuwa da dan adam ke da shi, Allah Ubangiji shi ke da maganinsa. To kuma gashi mun taro a yi addu'a, a karanta Alƙur'ani mai girma, a nemi ainihin gudunmuwan Ubangiji ya kawo mana sauki ga al'amuran da suka dame mu insha Allah. Yana kuma da kyau ya zama da cewa a ko'ina a ƙasar nan an maida hankali wurin yin addu'o'i, tunda dai na san ana yi. Amma yana da kyau din yadda aka yi wannan tsarin ya zama na ko'ina ana yi, saboda mu nuna gajiyawanmu ga ainihin al'amuran ga Ubangiji ya kawo mana dauki.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Fata dai Allah ya karbi addu'o'i domin samun cikakken zaman lafiya ta yadda al'umma za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Nigeria.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin nahiyar Afirka na wasan kare kai na taekwondo da yan waka na Apalede Sport na babban birnin Yamai a jamhuriyar Niger, inda daga ƙarshe jamhuriyar Niger ta zo ta farko a wannan kwambalar. Kuma a daidai wannan lokacin an gudanar da wasannin nahiyar Afirka na kare kai na marasa galihu a babban birnin Yamai din, inda daga ƙarshe Misir ko kuma Egypt ta zo ta farko, yayin da jamhuriyar Niger na sauƙin baki ta zo a matsayi na biyu. Idan muka leka a wasannin League Professional ta kullun kafa ta jamhuriyar Niger, inda ake mako na 16 a Kokana Football Club ta Arlet Jihar Agadez. A can Arlet din ta sha kashi banza da daya a hannun AS Niger ta bambarin Yamai. Irana Football Club ta Arlet Jihar Agadez a can Arlet ta yi 1-1 da AS Sonitep ta Man Petar ta bambarin Yamai. Salis Sporting Club ta bambarin Yamai a Yamai ta sha kashi 1-3 a hannun GS Tawa. AS Police ta bambarin Yamai a birnin Yamai din ta yi 1-1 da AS Fanta Sozoji. Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta karkare Racing Football Club ta Bokoki a Yamai da ci 4-1. Duk dai a bambarin Yamai din, AS Garde Nationale du Niger ta hankade Olympic Football Club ta Yamai da ci 3-1. AS Douane ta Yamai ta yi 1-1 da Espoir ta Zandar. Ta farko dai a teburin wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Niger ita ce AS Niger da maki 39, ta biyu AS Douane da maki 29, ta uku AS Garde National du Niger da maki 27. A can kasan teburin ta 12 ita ce GS Tawa da maki 14. Da maki 14 Irana Football Club ta Arlet Jihar Agadez take ta 13. Ta 14 ita ce Racing Football Bukoki ta Yamai da maki 14. Kusancewa kungiyar kwallon kafa ta Girondin de Bordeaux ta kasar Faransa, idan muka leka a nahiyar Turai, a ranar Litin da ta gabata ne ta bada sanarwar koran tsohon kocin kasar Switzerland Vladimir Petkovic, wanda ya taka rawar gani sosai a kwambalar kwallon kafa ta Euro 2020 da kungiyar kwallon kafa ta Swiss, wanda daga bisani ya yi murabus don karbar ragamar kungiyar kwallon kafa ta Girondin de Bordeaux ta kasar Faransa. Sai dai yanzu haka kungiyar ita ce kutal a teburin wasannin kwallon kafa na Ligue 1 ta kasar Faransa. Haka ko ta wakana ne bayan Girondin de Bordeaux din sun sha mugun kashi irin na kawo yuka a ranar Lahadi da ta gabata a hannun Rennes da cibiyar da nema. Shi ko Kurtu Zuma dan kasar Faransa da ke bugawa club din West Ham ta kasar Britania ya kadu sosai bayan bayyanar wani faifan bidiyo da ke nuna dan wasan yana duka musar gidansa ko kuma magen gidansa da maya jefa da wani takalmi kamin yanka ma magen mari. Tuni dai club din sa na West Ham ya bada sanarwar daukar matakin ladabtar da dan wasan. Kasancewa kungiyarsa ta West Ham ta ce bata wasa ko sun makala zarratin da cin zarafin dabbobi, duk da neman gafara da dan wasan yayi da gaugawa ta yanar gizo, ba ila shakka zai shafa ma da kungiyoyin kare haƙoƙin dabbobi da ma na club din sa na West Ham. Tuni dai waɗanda suka ga wannan faifan bidiyo na Kurtu Zuma suka yi Allah wadai da shi ga wannan abin da ya aikata. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To magana takaice, bayan wata sabuwar ganawa da shugaban kasar Russia Vladimir Putin, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya je birnin Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yau Talata, a daidai lokacin da shugabanni da jami'an diplomasiya ke kokarin ganin an sasanta rikici akan iyakar Ukraine da Russia. Macron ya faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa a tattaunawarsa da Putin ya kai ga manufarsa ta kawo ƙarshen tashin hankalin. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya kafa sakon Twitter a jeli Litinin cewa kasarsa na neman mafita ta hanyar diplomasiya, amma ba za ta lamunta ba idan tura ta kai ga bango. A yau Talata ake fara tattaunawa akan farfado da yarjejeniyar shirin nukiliyar Iran a birnin Vienna, bayan Washington da Tehran sun nuna alamun cimma fahimtar juna nan ba da dadewa ba.
Tattaunawar da ake yi tsakanin ƙasar Burtaniya da China da Faransa da Jamus da Iran da kuma Amurka mai halartar tattaunawar a kaikance an dakatar da ita ne a watan da ya gabata.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.